Nah, bismillahirrahmanirrahim.
To go shooting down daga ya sakin namuka. To sai karatun wannan littafi na Limatul Diya fi qira'atul Kisa'i na babban malami Al-Sheikh Muhammad Muhammad ibn Muhammad Al-Sheikh Muhammad ibn Muhammad Hilal Al-Ibyari shi ma dan karirin malami ne bijimi a kasar Misra. To kai sai littafi ne wanda ya rubuta akan riwayan qira'atul Kisa'i ya shafi riwayoyinsa guda biyu a Al-Layth da kuma wa kenan duri a biya duri Kisa'i ko ya kuma rubuta ne cikin waƙoƙi guda 140 abiyatuhu najmul lama'un tarihu amun atat nahawa kamu anwaru zamu zo insha Allah ta'ala. To ga mukaddima ne yana cewa yaqulu raji afwa rabbi afwa dhil jalali faqiruhu Muhammadun Hilali alhamdulillahi alladhi sharrafana bil mustafa man lil hidayati ursila. Yaqulu raji mai kaunan afwa rangwaman dhil jalali Allah madaukin sarki yaquli na cewa watarraji afwi ko raji afwa dhil jalali mai kaunan rangwame ko yafiyan Allah ma'abucin girma yaquli na cewa faqiruhu mabukacin sa wata mabukaci a wajen Allah waye wannan raji ko faqiru shine Muhammadun Hilali malam Muhammad al-Hilali Allah ya ji kanshi yace alhamdulillahi alladhi sharrafana dukan godiya sun tabbata ga Allah wanda ya daukaka mu bil mustafa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ursila lil hidaya man ursila wanda Allah ya aiko shi lil hidaya domin shidatar da mu salla alaihi rabbuna daima a rabbuna ubangijin Allah salla alaihi Allah Allah ya dada masa tsira da aminci rabbi ubangijina daima a kodin lokaci wa alihi da al nashi watan dangin sa da iyalan sa dangin sa wa sahabi wanda suka yi imani da shi wa sahabi da sahabban sa wa sallama da aminci wa ba'du hadha an-nazm fi ma qad nukil an al-kisa'i an tariq al-hirz kull wa ba'du bayan haka hadha an-nazm kaga wannan littafi mai kushin tsarin waƙe fi ma qad nukil to na rubuta shi ne kan abin da aka ruwaito an al-kisa'i daga babban malami aliyun al-kisa'i an tariq al-hirz wanda ka'idojin da aka ruwaito daga al-kisa'i sune wanda suka zo ta hanyar Hirzul Amani waje wata hani kul ka faɗa haka watan Shatibiyya kenan ka'idojin da ke cikin wannan littafi ya ciro su daga Shatibiyya anhu Abul Harith laysukum naqala Abul Harith laysukum anhu marwacin shi na farko shine Abul Harith yayi riwaya da gare shi wa Hafsun Duri sai marwaci na biyu shine Hafsun Duri alama qad hasal bisa ga abin da ya tabbatu watan yana da marwayata da yawa marwayatan da suka fi shahara su ne guda biyu Layth da kuma wani da kuma Hafsun Duri ko in khalafu Hafsan zakartu ma lahum zan ambato ka'idojin su suka dangantu da su suka kemanta da su in khalafu Hafsan idan sun sama ma Imam Hafs wa illahu qad wafaqu wa in qad wafaqu lahu in ko suka yi masa suka dace da shi ahmaltuhum to zan bar su ba zan kawo ka'idojin ba kenan idan bai ce miki komai bai wuce a babi ko kuma guri to kenan yayi muwafaqa da Hafsu bismillah mun ban can nan ko samaituhu bi limatul diya'i na kira littafin da walƙawan haske yusfiru wanda yake yin haske an qira'atul kisa'i wujuhun yawma idhin musfira ko wanda yake haske ta hanyar bayyanar da qira'atul kisa'i wa as'alullaha najaha qasrina ina roƙon Allah cin nasaran manufanmu bijahi tahal mustafa nabiyina da alfarman taha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zababban Allah nabiyina annabinmu to a aqidar ahli sunna da jama'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tafi ya koma ga ubangiji ba a yin tawassuli da alfarma na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mene ayi tawassuli da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ahli sunna suka tafi kai Allah ya sa mu dace to wannan shine mukaddima in Allah ya kai mu sai mu ci gaba.
سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.